عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 13 ga watan sha'ban hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take da daida 23 ga watan biyu shekara ta 2024 wannan majalisi shine na 53 muna cikin babin da yake mana bayanin da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam a boye da kuma misalan mutanen da suka karbi da'awar da annabi yayi ta yin ta a boye wancan majalisi da ya gabata mun tsaya kan Ammar dan Yasir Allah yarda da shi an hakaito mana yadda ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam a darul arqam bin abil arqam to yanzu za mu dora daga inda muka tsaya yace wa kadhalika aslama abuhu yasir wa ummuhu sumayya sannan kuma hakanan mahaifin ammar wanda ake kira yasir shi ma ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da awarsa a boye da kuma mahaifiyarsa Sumayya duka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da awarsa a boye wannan ya nuna kenan mahaifinsa da mahaifiyarsa tare da shi Ammar din da dan uwansa duka sun karbi musulunci lokaci guda gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mahaifinsa ba shi da dogon tarihi a musulunci saboda an kashe shi da wuri an kashe mahaifinsa da wuri asalin mahaifin Ammar wato Yasir kenan dan kasar Yaman ne wani dalili ya kawo shi garin Makka to da yazo garin Makka sai ya hadu da ɗaya daga cikin larabawan Makka wanda ake kira Abu Hudzaifa ibn al-Mughira al-Makhzumi wanda ya fito da kabilar Banu Makhzum sai suka kulle yarjejeniya da shi da Yasir wato shi Abu Hudzaifa sai suka kulle yarjejeniya tsakaninsa da Yasir mahaifin Ammar yarjejeniya da suka kulla ta zai taimaki Yasir shi Abu Hudzaifa haka shi ma Abu Hudzaifa shi ma Yasir zai taimaki Abu Hudzaifa Abu Hudzaifa zai taimaki Yasir to shine shi Abu Hudzaifa sai ya aurar wa Yasir baiwarsa Abu Hudzaifa ɗaya daga cikin larabawan garin Makka wanda ya fito da kabilar Banu Makhzum sai ya aurar wa Yasir baiwarsa da ake kiranta Sumayya ita ce mahaifiyar Ammar kenan ya aurar wa Yasir da baiwarsa da ake kira Sumayya to ita Sumayya sai Allah ya bata haihuwa ta haifi Ammar kaga yanzu Ammar zai zama bawa kenan tunda ita mahaifiyarsa ita ma baiwa ce to da aka haifi Ammar shi uban gidan Sumayya Abu Hudzaifa kenan sai ya yanta Ammar ita ma ya yanta ta duka sai suka zama yantattu to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara da'awarsa take duka wannan family na wannan gidan suka karbi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi Abu Hudzaifa ma ya koma ga Allah wanda ya aurarwa Yasir baiwarsa ya koma ga Allah tun gabanin annabi ya fara da'awa tun kafin a fara yi wa annabi wahayi shi Abu Hudzaifa sai ya rasu ya koma ga Allah to shi kuma Yasir da musulunci ya zo da shi da ƴaƴansa guda biyu Ammar na daga cikinsu da matarsa Sumayya take suka karbi musulunci gurin annabi to tunda ita Sumayya asalinta baiwa ce aka yanta ta, shi ma Ammar asalin sa bawa ne aka yanta shi, shi kuma Yasir ya auri baiwa, to wannan yasa ake ganin su kasassu, ake ganin su kaskantattu, ake ganin su wulakantattu, shi yasa Larabawa na Makka suka yi gana musu azaba iri-iri saboda ba su da gata, musamman karban su ga wannan addini na musulunci, wannan yasa suka tsananta yi musu azaba. Annabi yakan zo ya wuce ana gana musu azaba da shi Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya. Annabi sai ta ba su baki yana ce musu sabran ya ala Yasir, ku yi haƙuri ya iyalan gidan Yasir. Sai ce Allahumma ghafir li ali Yasir, ya Allah ka gafarta wa iyalan gidan Yasir, saboda yanda Annabi yake ga ana gana musu azaba, Annabi sai ya tausaya musu. Akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce ana gana musu azaba har sun fita cikin hayyacinsu, sai yake ce musu sabran ya ala Yasir, inna maw'idakumul janna, ku yi haƙuri ya iyalan gidan Yasir, alƙawarin da aka muku shine aljanna sakamakon wannan azaba da ake muku. Ba komai kuma yasa ake musu azaban ba saboda sun shiga musulunci. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi azizil hamid. To shi dai Yasir saboda wannan azaba da ake gana musu shi yayi ajalinsa. To shi yasa sai ya zama bai yi tsayin lokaci ba, duka bai fi ɗan watanni ba da musulunta, azabar da ake musu ya zama shine sababinsa. Za a zo a ajiye su a rana a ɗaga kawunansu suna kallon rana, kuma gashi rana ta take, ko kuma a kwantar da su a kan gadon bayansu a zo a ɗora ƙatti-ƙattin duwatsu gasassu da rana a kan cikinsu, a cire musu rigunansu a ɗora su kan yashi irin kace kamar ƙarfe 12 rana, rana na gasa su, yashi da ya ɗauki zafin rana yana gasa gadon bayansu, dutse da aka ɗauko wanda ya ɗau zafin rana yana gasa cikinsu, a kan sai sun kafirta da addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, amma hakan bai sa sun bar addinin ba. Za a ɗaure ƙafafunsu da hannayensu jikin bishiya ana zabga musu bulalu, haka za su wuni a zo ana watsa musu ruwan sanyi in gari ya waye sassafe. Duk dai hakan bai sa sun bar addinin musulunci ba, hakan ya zama sababin mutuwar shi mahaifin Ammar wato Yasir kenan. To ita kuma Sumayya, wasu malaman ma suna cewa ta ma riga mahaifin rasuwa, ta riga shi shahada, shi yasa ake cewa awwalu shahidatin fil Islam, ita ce farkon wacce ta fara shahada a musulunci, saboda ita Abu Jahal ya zo da wata katuwar kibiya ya soke ta a duburarta, to wannan ya zama shine sababin mutuwarta, ajalinta. Sannan Mujahid ɗaya daga cikin tabi'an musulunci yana bayyanawa cewar ma ita Sumayyan tana cikin mutane bakwai da suka bayyana musuluncinsu. Inji Mujahid ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci ya ce awwalu man azhara al-islama bi makkata sab'atun, farkon wanda suka fara bayyana musulunci a garin Makka mutane guda bakwai, wato mutane bakwai ne aka gane cewa sun musulunta, sauran kuma tunda a ɓoye ake da'awar sauran ba a gane musuluntarsu ba, amma waɗannan mutane guda bakwai an gane cewar sun musulunta. Na farko ya ce manzon Allah, inda manzon Allah shi ya zo da saƙon dole musuluncinsa ya bayyana sallallahu alaihi wasallam. Na biyu ya ce Abubakar, aga Abubakar ai da Annabi ya zo da musulunci shine mutum na farko da ya fara karɓan musuluncin gun Annabi, har ma wasu suka shiga musulunci ta sababin shi sayyidina Abubakar, su sayyidina Uthman, su Zubairu dan Awwam wanda karatu akan su ya gabata, su Abdurrahman dan Auf duk karatu akan su ya gabata, su Talha dan Ubaidillah, waɗannan duk sun shiga musulunci a sababin sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. To sai mutum na uku da shi Mujahid ya ambata shine Bilal. Bilal mun san shi ma bawa ne ƙarƙashin ubangidansa, to sai ya karɓi musulunci lokacin da Annabi ya zo ya fara da'awa, ya karɓi musulunci ya musulunta, sai azaba ta yi kamari a kansa. Sayyidina Abubakar ya zo ya wuce suna gana masa azaba, ya ce to a sayar masa da shi mana. Suka ce yana da tsada, nawa ne kudinsa suka faɗa, sai ya ce to ku bani ga kudin. Sai suka ce sun ƙara, ya ku haka. Ya ce to shi ya abinda suka ƙara shi ma ya ƙara, suka ƙara ya ce ya ƙara, suka ƙara ya ce ya ƙara, da ƙarshe suka sayar masa da Bilal. Ya zo ya yanta Bilal. To Bilal kaga shi ma musuluncinsa ya bayyana. To sai kuma Khabbab bin al-Arat, mutum na nawa kenan? Mutum na hudu. Sai mutum na biyar Suhaib, wanda mun yi bayani a kansa makon da ya gabata. Mutum na shida Ammar dan Yasir. Mutum na bakwai Sumayya, inji Mujahid. Ya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar su ba sa haduwa da cutarwa da tsangwamar mushrikai. Me yasa? Saboda sun samu danginsu sun ba su kwaba, sun musu garkuwa, sun ba su kariya. To amma sauran mutane guda biyar din mushrikai sai suka yi ta sanya musu riguna na azaba kala-kala. Azabar safe daban, ta rana daban, ta yamma daban, ta dare daban. Haka suka yi ta gana musu azaba. Wannan yasa Sumayya ta zama ta yi shahada sakamakon sukar da Abu Jahal ya mata. Shi yasa lokacin da aka yi yakin Badar, aka kare yakin Badar, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ammar dan Yasir, qatalallahu qatila ummik, Allah ya kashe wanda ya kashe mahaifiyarka. Shine wa? Shine Abu Jahal. Abu Jahal mun san a yakin Badar aka kashe shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake bishara wa Ammar, kuma yana taya Ammar murna kan Allah madaukakin sarki ya kashe masa wanda ya kashe masa mahaifiyarsa. To waɗannan mutane da aka ambata mana, da shi Yasir da mahaifiyarsa, da kuma Ammar, da Yasir da matarsa Sumayya, sannan da Ammar, wannan family guda ne wanda suka karbi musulunci kuma aka yi ta gana musu azaba. Sai mawallafin littafin ya ci gaba da zubo mana waɗanda suka karbi musulunci na farko-farko a zamanin da Annabi yake da awarsa da awa ta boye. Ya ce wa minas sabiqina al-awwalina Abdullahi ibn Mas'ud kana yar'a al-ghanam li ba'd mushriki Quraysh, فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. To wannan yana daga cikin wadanda suka karbi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi yake da awarsa a boye. Yace wa minas sabiqina al-awwalin, daga cikin wadanda suka yi rigaye na farko-farko wajen shiga musulunci akwai Abdullahi ibn Mas'ud, akwai Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya yarda da shi. Yace kana yar al-ghanam, yanzu zai mana ishara kan sababin da yasa Abdullahi dan Mas'ud ya musulunta. Yace kana yar al-ghanam, ya kasance yana kiyan dabbobi, li ba'd mushriki Quraysh, ga wasu mutane cikin mushrikan Qurayshawa. Yana kiyan dabbobi ga wasu cikin mushrikan Qurayshawa, wanda yake yi wa kiyo din zurriyar Abu Mu'ayth ne. Yana kiyo wa zurriyar Abu Mu'ayth. Takamaimai yana yin kiyo wa Ibn Abi Mu'ayth ne. Yana kiyo wa Ibn Abi Mu'ayth, ɗaya daga cikin Qurayshawa, kuma yana cikin masu faɗa a ji cikin Qurayshawa. To Abdullahi dan Mas'ud yakan karbi dabbobinsa ya je masa kiyo, in ya dawo da su ya bashi lada ya biya shi. To ya fita yana wannan kiyo da ya saba yi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito shi da sayyidina Abubakar. Mushrikai suna ta neman su saboda sun fahimci cewar fa mutane na karban musuluncin nan fa a koye, tunda ai Annabi da awata sa a koye yake. To kuma ta ina ake karban musuluncin? Ta gurin Annabi, ta gurin Abubakar. Tunda ai mun ga waɗanda suka musulunta ta gurin Annabi, mun ga kuma wanda suka musulunta ta gurin sayyidina Abubakar. To wannan yasa mushrikai suka ɗauki matakin cewar dole su sa musu iyaka. saboda suna so su bata musu garin Makka da sabon addini. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita haka dai wajen gari dai dan Makkan ta danyi shuru da shi da Sayyidina Abu Bakar. To da suka fita sai suka hadu da Abdullahi dan Mas'ud yana kiyo a wajen Makka. To lokacin tunda fita suka yi su wuni ba za su dawo Makka ba sai yamma, kaga za su buƙaci abinci, za su buƙaci abincin rana. Sai suka hadu da Abdullahi dan Mas'ud yana kiyon dabbobi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, taimaka mana mana ka ba mu dabba wacce take da nono dan mu sha nonon ta, su dauki nonon a matsayin abincin rana. Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce, a ni wannan dabbobi da kuka gani a guri na amana aka bani, tunda amana aka danka hannuna bai kamata in ba ma wani ba. Kaga anan fa bai musulunta ba. To ya kake tsammani riƙon amanarsa bayan ya musulunta? Bai musulunta ba yake kiyaye amana, yana addinin bautan gumaka yake kokarin kiyaye amana, ina ya ga bayan musuluntarsa? Ka san ko shakka babu za a samu nagarta daga gurin wannan mutumi. Yace dabbobin nan da aka bashi amana ce, saboda haka bai kamata ya dau nonon su ya ba ma wani ba, sai da yardan mai dabbobin. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, akwai dabbar da bata fara bata girma ba, namiji bai fara binta ba? Sai ya ce akwai, ga su nan da yawa. Sai ya ce kawo mun guda ɗaya daga ciki. Ya kawo Annabi guda ɗaya da ka san dabba sai namiji ya bi ta, ta ɗauki ciki, ta haihu, nono yake zuwa. To Annabi yana so ma a kawo masa dabbar da ma namiji bai fara binta ba cikin mazajen dabbobi. To sai aka kawo masa ita. Kaga wannan ai babatin ɗaukan ciki ma, balle ai tsammanin za a samu nono daga gare ta. Annabi ya sa hannunsa mai albarka sai ya shafi hantsarta, nan da nan sai ya cika da nono. Namiji ma bai fara binta ba, balle ta ɗau ciki, balle nono ya zo. Hantsar ta cika da nono, ya sa Sayyidina Abubakar ya kawo musu ‘yar goransu, suka cika ta da nono. Ya sha ya ƙoshi, Sayyidina Abubakar ya sha ya ƙoshi, ya ba Abdullahi ɗan Mas'ud mai kiyon shi ma ya sha ya ƙoshi, sai ya sake shafar hantsar wannan dabbar, sai ya koma kamar yadda yake. Sai ya sake ta shiga cikin sauran ‘yan uwanta dabbobi. Wannan abu ya ba wa Abdullahi ɗan Mas'ud mamaki, a kan idansa aka yi wannan abun. To shi ne bayan ya kammala kiyonsa, Annabi suka wuce abinsu suka tafi, sai suka shiga garin Makka shi da Sayyidina Abu Bakar. Bayan ya kammala kiyonsa, bai ma san Annabi ba, duk da a Makkan yake zaune amma bai san Annabi ba. Da ya dawo garin Makka kuma bai san ma Annabi yana da awa zuwa ga musulunci ba. Da ya dawo cikin garin Makka sai ya ta neman labarin Annabi, aka nuna masa inda Annabi yake. Da ya je sai yake cewa Annabi, wannan abun da kai ɗazu dabba ta kawo nono shi nake so ka koya mu. Yake ga Annabi. Sai Annabi ya ce, Allah ya maka rahama, innaka ghulamun muallam, kai yaro ne mai basira, tunda har tunaninka ya baka cewar akwai abin da nayi wanda kai ma za ka iya koyo kai. Annabi ya gaya masa haka, sai ya tsaya iya nan bai ɗora komai ba. To shi dai sai ya fita. Wannan kaga kamar dai Annabi ya masa ishara dai cewar akwai wani abu a ƙasa, tunda kai yaro ne mai basira. To wannan abun idan kana so ka koye shi, ba a koyansa haka da garaje. Annabi dai bai yi masa bayani fayyacacce ba, ya bar shi ya tafi. To da ya tafi sai ta neman labari kan Annabi. Yadda yake neman labari kan Annabi, nan ne ya ji cewar ai ma ya zo da wani addini wanda ya saba wa addinin da iyaye da kakanni suke kai na bautan gumaka. To shine bai yi wata ba, ya koma ya ce wannan mutumi dole in je in karbi addinin nan da ya zo da shi, saboda wannan abu da ya yi lagalagan mutum ba zai iya yi ba. To shine ya je karbi addinin musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a nan sai Annabi yake bayyana masa cewa wannan abu da ka ga na yi ba wanda zai iya yi, dalili ne daga cikin dalilai da za su tabbatar da cewa ni Annabi ne. Kenan mu'ujiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wani mahaluki da ya isa yayi banda shi, tunda Allah ya bashi wannan baiwar. Ai mun kawo misalai da yawa na mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ruwa ne za a zo da shi kofi guda wanda bai wuce mutum ɗaya ya sha ba, in yace zai alwala da shi ma ta kilya gagare shi, amma sai mutane 70 su yi alwala da shi. Haka Anas dan Malik ya bada labari, an zo da ruwa kofi guda, annabi ya sa hannunsa ya ce musu ku yi alwala tare da ambaton sunan Allah. Ya ce dukanmu sai da muka yi alwala kuma ruwan ba abin da ya rabu daga cikinsa. Aka ce adadinku zai kai nawa? Ya ce mun kusa 70. Sannan ai akwai abinci da aka masa ko lokacin yakin Khandak, ɗaya daga cikin sahabbansa ya ga matsanancin yanayi da yake ciki, yasa ya je samu matarsa ya ce naga annabi fa yana cikin matsanancin yanayi na yunwa, har dutse annabi yake sa a cikinsa ya ɗaure saboda yunwa, fatar cikinsa kamar za ta haɗe da gadon bayansa don yunwa, cikin a tatse ba komai. To wannan yasa sahabin nan nasa ya tausaya masa, sai je ya samu matarsa ya ce kai annabi yana fama da yunwa, gara mu masa abinci sosai. Shine aka kama akuya aka yanka, aka samu alkama aka nika, aka yi gurasa, wannan kuma aka yi karfe su. To wannan abinci ne dai da zai ishi annabi, ya ce koshi shi da mutum biyu ko uku, su hudun sun zo za su ci su koshi a wadace. To shine yazo ya ga annabi a asirce a kunnensa, ya rasulullah an maka abinci wanda ba zai wuce ka ci kai da mutum ɗaya zuwa biyu ba, a yayi yawa uku. Sai ya ce to mun gode, Allah ya saka da alheri. Annabi yana ɗago kansa sai ya ce ayyuhan nas halummu ila ta'am, sai mutane ku zo mu je mu ci abinci. Ya ce na shiga uku, yau zan sha kunya saboda mutanen da annabi yayi ya toni rami da su, ramin Khandak sun haura mutum 1000. To kuma gashi annabi duk ya gayyato su a zo a je a ci abinci, ya ce yau kan zai sha kunya, zai zo da mutum kusan 1000 a fitar da abincin da bai fi mutum 7-8 su ci ba. Ya ce yau ban san yaya zan yi ba. Dama matarsa ta masa kashedi cewa fa kar ya je ya mata gayyen da za ta ji kunya, a zo abinci bai fi kowa ya loma ɗaya ba, wani ma ba lallai ya samu ba. Ya ce insha Allah ba zan miki ba. Sai ga shi ya zo da zuga dandazo kofar gida, mata ta ce yau kan ya fallashe ni, ta ga adadi mai tarin yawa, ta ce yau zan sha kunya. Ya shiga ta ce shikenan, sai ka sa ruwa a ƙasa ka sha, kai abin da ranka ke so, dama so kake ka wulakanta ni. Ya ce wallahi ba laifina ba ne, ni a kunna ma na ga manzon Allah, manzon Allah ya ce mutane ku zo ga abinci. Ta ce o manzon Allah ne gayyato su? Ya ce ta ce kwantar da hankalinka, in dai manzon Allah ne gayyato su to ba za mu kunyata ba, ɗauki ka kai musu kawai. Ya ɗauki abinci ya je ya kai, suka ci duka suka ƙoshi, duka mutum kusan 1000 sai da suka ci wannan abincin suka ƙoshi. Saura aka shigo da shi gida, suka ci su ma suka ba makwabta har ya kwana aka samu saura. To kaga wannan ita ake kira mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato gagaraba da wanda ba wanda ya isa yayi. Dalili da daga cikin dalilai da za su tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To shine anan yace falamma ra'al ayatil bahira, lokacin da ya ga ayoyi waɗanda suke masu ƙarfi bayyanannu, wa ma yad'uhu ilayhi alayhi salatu wassalam, da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi, min makaribil akhlaqi, na halaye waɗanda suke na karamci, taraka ibadatul awthan, sai ya bar bautan gumaka. Wannan yasa ya musulunta saboda ya ga ayoyi bayyanannu, ayoyi masu ƙarfi, mafi girma wanda ya gani daga gurin annabi na shafan hantsar dabbar da namiji ma bai fara binta ba, balle ta ɗau ciki balle a yi tsammanin samun nono daga gare ta. To wannan ya sa ya gamsu cewar wannan addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addinin da ya kamata a bauta wa Allah da shi. Ya ce wa lazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kusan malaman tarihi suna cewa cikin waɗanda suka musulunta shine mutum na 7 musulunta, haka wasu malaman tarihi suke bayyanawa, shi ma da kansa yana bayyana hakan cewar shine mutum na 7 musulunta, mutum 6 ne suka riga shi karɓar musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ce wa kana radiyallahu anhu kathirad dukhuli ala rasuli la yuhjab. Nan yanzu zai irgo mana wani sashe ne na falalar Abdullahi dan Mas'ud. bayan ya bayyana mana cewa yana cikin na farko-farko da suka shiga musulunci, sannan ya bayyana mana dalilin da ya sanya shi ya shiga musuluncin, na dalilai da ya gani waɗanda suke tabbatattu wanda za su tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam. To nan zai kawo mana wani sashe na falalarsa, amma falalarsa shi ma suna da yawa. Yace wa kana radiyallahu anhu kathiran dukhuli ala rasul, kuma ya kasance Allah yarda da shi mai yawan shiga ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. La yuhjab, ba a kange shi, duk lokacin da yazo zai shiga gidan annabi ba a hana shi. Duk lokacin da yazo shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai hana shi. To shi yasa ma wasu daga cikin sashen sahabbai har suka yi tsammanin cewar ma yana cikin ahlul baiti, yana cikin ƴaƴan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun dauka ma dan annabi ne, wasu kuma sun dauka ai dangin annabi ne, ko dan babban annabi ko dan kawun annabi, kamar da yana da kusanci sosai da annabi. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mutumin Yaman ne. Lokacin da yazo garin Makka, gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, yace qadimtu ana wa akhi min al-Yaman, mun zo ni da dan uwana daga Yaman, inji Abu Musa al-Ash'ari. Sun zo gurin annabi, sun zo garin Makka gurin annabi. Fa makatna hina ma nara illa anna Abdullahi ibn Mas'ud rajulun min ahli al-bayt, yace sai muka zauna ga wasu kwanaki a garin Makka, ganin da muke yi wa Abdullahi dan Mas'ud, muna ganin sa yana daga cikin ɗaya daga cikin ahlul bait, inji shi shi Abu Musa al-Ash'ari. Yanda suke ganin Abdullahi dan Mas'ud sun dauka cewar yana ɗaya daga cikin ahlul baitir rasul, wato iyalan ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa suke wannan tsammani? Yace limana ramin dukhulihi wa dukhuli ummihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda muka ga yana yawan shiga gurin manzon Allah, da yanda muka ga mahaifiyarsa tana yawan shiga gurin manzon Allah, wannan yasa muka yi tsammanin cewar shi yana daga cikin ahlul baiti, inji Abu Musa al-Ash'ari. To shine anan yake mana bayani wa kana radiyallahu anhu kathiran dukhuli ala rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yarda da shi ya kasance mai yawan shiga ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. La yuhjab, ba a kange shi, ba a hana shi shiga, ba shi da shamaki wajen shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falalasa ta biyu yace wa yamshi amamahu, idan annabi yana tafiya yana shiga gaban annabi ya zama masa bodyguard, kamar mai kare gaban annabi, duk wani abu da zai dinfaro annabi na sharri zai tare. To sai zama in dai annabi zai tafiya yana shiga gaban annabi ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam, yana jagabawa annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan falala ce cikin falalar Abdullahi dan Mas'ud. Falalarsa ta uku yace wa yasturuhu idhaghtasala, in annabi yazo wanka a halin tafiya, annabi yana da buƙatuwa yayi wanka sai ya sitirce shi, yace ya dauki mayafi ya sitirce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a garin Madina ma gabanin su riki bandakai, tunda ai da ba su da bandakai. In mun tuno a kissar Aisha, Allah ya dada ita, mun taba hakaito ta anan, lokacin da aka mata kazafi, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya mata kazafi, ya jefe ta da zina, ya mata sharrin zina. To ita bata ma san me ake ta tattauna ba cikin garin Madina. Garin Madina magana ya watsu, ya yi yaɗo cewa Aisha kan ta yi abun kunya. Safwan muna ganin sa kamar mutumin kirki, ashe mutumin banza ne, aiko asirin su ya to. Magana duk ya watsu cikin garin Madina, ita bata san me ke faruwa ba. Tace bayan dawowanta tare da annabi, lokacin da aka mata kazafi, sai zazzabi mai zafi ya rufe ta, ta yi kwanaki tana fama. To wata rana sai ta yi bukatan ta zaga bayan gari, ta je zagawa, ta ce lokacin ba mu riki bandakai a gidajenmu ba, inji Aisha. Sai ta nemi Ummi Mistah ta raka ta, Ummi Mistah ‘yar uwar Sayyidina Abubakar ce. To suna hanyarsu ta tafiya, sai ƙaya ya riƙe mayafin Ummi Mistah, sai ta ce Allah wadan Mistah. Sai Aisha ta ce ha, ya za a yi mutumin da ya halarci yakin Badar ki dinga kausasa harshe a kansa haka? Ta ce kin ji me yake faɗi ne? ai da shi ake ta yada jita jita akan ki anan ne Aisha ta san labari to ban abin da zamu dauka a wannan takaitacciyar kissa ta Aisha da na kawo ba muna so mu hakaito ta bane saboda kissa ce mai tsayi zamu fahimci cewar farko farkon komawan su Madina ba su da bandakai cikin gidajen su to in annabi zai yi wanka kaga zai je bayan gari ne to Abdullahi dan Mas'ud shi yake sa sutura ya kare annabi ya wankan sa hanyar har ya kare gabanin su rike bandakai a cikin gidajen su dan wata dabi'a ce da mutan Madina suka tafi a kanta kafin annabi ya hijira tace ba za su yi bandaki cikin gida ba suna gani kamar kazanta ne ai bandaki cikin gida yanzu ko mutanen kauye ai suna da wannan al'adar idan bayan gari za su sai su tafi daji yana da wahala mutan kauye ka samu ka tara suna da toilet a cikin gida za dai su yi gurin wanka gunda za su je su yi wanka amma gunda za su yi bayan gari ko fitsari zaka tara babu a cikin gidan su sai sun je can daji to mutan Madina da kafin annabi ya hijira daga Makka da Madina suna da wannan al'adar suna ga kazanta ne yin bandaki a cikin gida idan sun tashi biyan bukata sai su tafi daji in ma wanka suka tashi sai su tafi daji gida dai guri ne da za a huta kuma ai bacci a dafa abinci a ci amma abin da ya shafi kazanta fitsari bayan gari wanka wannan sai su tafi daji to farko farkon komawan annabi Madina sai tafi da su a irin al'ada su haka annabi yake idan ya je ya samu mutane suna tafiya kan al'ada iri kaza to ba lokaci da yake canja musu al'ada ba sai sanna a hankali to annabi da ya je tar da su akan irin wannan al'ada sai tafi da su a haka to daga baya kuma a hankali sai nuna musu muhimmancin rikar bandaki cikin gida ta nan ne zaka yi abubuwanka asirinka a rufe ba wanda ma ya san ka biya bukatarka sabanin in fita zaka yi dole za a san ewa ne ya tafi biyan bukata kaga ai babu sirri to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su kan wannan tsari to Abdullahi dan Mas'ud shi yake suturta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi zai yi wanka wannan falalarsa kenan ta uku da mawallafin wannan littafi ya kawo mana sannan yace wa yuqizuhu idza nama sannan in bacci ya rinjayi annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud shike ta da shi musamman lokacin sallah in ya matso in lokacin sallah ya matso bacci yayi nauyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi dan Mas'ud shike ta da shi watakil wani yayi mamakin cewa to annabi shi ma har bacci ya rinjaye shi a lokacin sallah to ai shi ma mutum ne kul innama ana basharun mithlukum yuha ilai akwai yaki da suka je na Tabuka suna hanyar su ta dawowa sun gaji sosai dare kuma ya dan fara turawa annabi sai ya gagara su ya da zango su kwanta su huta su bacci to da aka zo aka ya da zango za a yi bacci sai ya nemi Bilal ya musu gadin me zai musu gadin lokaci saboda yanzu yanda suka gajin nan idan suka kwanta suka yi bacci za su iya makara sallar asuba ka san idan mutum ya dawo daga tafiya ya gaji idan ya kwanta da daren nan musamman a ce dare ya fara turawa ko ya raba sai sa'a in ba tashin sa aka yi ba sai sa'a ya samu sallar asuba wani lokaci zai sa alam ba alam din ya taibe ji ba saboda gajiya kuma bai kwanta baccin da wuri ba bacci ya zo mai nauyi ya dauke shi sai kaga an yi asuba babu shi to shi yasa annabi ya sa Bilal ya zama musu mai gadi ma'ana ya zama musu alam yanzu Bilal shine alam din su in lokacin sallar asuba yayi Bilal ya tashe su saboda in aka kwanta gaba daya aka yi bacci duk za su makara Bilal ya ce to ba wani abu ya Rasulullah zan ankarar da ku in lokacin asuba yayi duka suka kwanta suka yi bacci can irin bai fi awa daya ko biyu lokacin asuba yayi ba Bilal ya ce bari in dan huta kadan ya dan kishin gida sai bacci yayi gaba da shi lokacin asuba yayi duk suna bacci sun gaji to su kan ai sun yi layin da Bilal zai tashe su har gari yayi haske gari ya waye har rana ta fito suna ta bacci kaga annabi yana cikin su kuma shi ma baccin ya rinjaye shi kaga da ai annabi lokacin asuba sai ya tashi ko to bai tashi ba duk dai hukunci ne na Allah nuna cewa annabi shi ma mutum ne abin da ke samun mutane na iya samun sa to sayyidina Umar wannan zafin rana da ta fito ta fara zafi ta dan buge shi sai ya farka a furgice yana farka sai ya kabbara yace Allahu akbar to wannan yasa sauran mutane suka farka. Wata riwaya ta nuna tasbihi yace subhanallah, to sai sauran mutane suka farka. Annabi da ya tashi sai ya ce, ha Bilal, yaya haka? Kai da muka barka jira cewa in lokacin asuba yake tashe mu, yace ya Rasulullah, ai abun da ya kama ku ni ma shine ya kama ni. Wata riwaya kuma ta nuna cewa shedan ne ya zo gare shi, yana lallaba shi, yana shafa shi, yana kashin gida mana kadan huta, ai asuban saura awa ɗaya, saura awa biyu, saura sa'a ɗaya, saura sa'a biyu, shine na danke shin gida kuma sai bacci yayi awun gaba da ni. To shine anan aka ce daga cin falalar Abdullahi dan Mas'ud, in annabi bacci ya rinjaye shi yana zuwa ya tada annabi, shine wayuqizuhu idza nama, yana tada annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi yayi bacci mai nauyi kuma har lokacin sallah ya kurato. Sannan wayulbisuhu na alaihi idza qama, idan annabi ya tashi zai tafiya, Abdullahi dan Mas'ud shi yake zuwa da takalman annabi, sai sanya wa annabi takalman sa a kafafunsa, dama ya sadaukar da kansa cikin masu hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da waɗanda iyayensu ne da kansu suka kawo su ga annabi, sun sadaukar da su ga annabi su yi hidima wa annabi don su samu albarka. Akwai kuma wanda su da kansu suka sadaukar da kawunansu. Daga cikin wanda iyayensu ne suka kawo su akwai Anas ɗan Malik. Tun yana ɗan shekara 10 mahaifiyarshi ta kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi hidima. To shi kuma Abdullahi ɗan Mas'ud lokacin da ya musulunta ya kusa balaga san da ya musulunta a garin Makka kenan, ya kusa balaga. To kenan bayan ya musulunta da kaɗan ya balaga, ka kenan sai a ce irin bayan fara yi wa annabi wahayi da shekara ɗaya ya balaga, ka kenan sai ya zamanto gabanin hijira da shekara 12 Abdullahi ɗan Mas'ud ya musulunta. To an dawo garin Madina ya sadaukar da kansa ga annabi a matsayin wanda zai ci gaba da hidima wa annabi lokacin ya doshi shekara 30, kaɗan ya rage a shekara 30, kaga da hankalinsa da girmansa. To shi ya sadaukar da kansa wa annabi, ya yi wa annabi hidima. Shi ne anan ya ce wa yulbisuhu na alaihi idza qama, yana sa wa annabi takalmansa in annabi ya tashi zai tafiya. Fa idza jalasa, idan annabi kuma ya nemi guri ya zauna a halin tafiya, adkhalahu ma fi dhira'ihi, sai ɗebi takalman annabin sai ya sanya su cikin damatsin hannayensa. Shine mai tsaron takalman annabin, annabi ya tashi zai tafi sai ya cire takalman a hannayensa ya ajiye annabi ya saka, in annabi ya je ya zauna sai ya cire takalman annabi ya sa a hannayensa. Wannan hidima ce da Abdullahi dan Mas'ud ya sadaukar da kansa wajen yi wa annabi don ya dace da alkhairai da albarka daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mun kula anan za mu ga ya jero mana falala na Abdullahi dan Mas'ud wanda ba su gaza guda 6 ba. Mun ce sahabi ne wanda yake da falala waɗanda suke masu tarin yawa, ko shakka babu zai samu falala masu tarin yawa saboda kasantuwarsa cikin sabiqunal awwaluna. Mu ƙara huɗu sai su zama 10 sai mu wuce. Daga cikin falalar Abdullahi dan Mas'ud na 7 kenan, ƙwararre ne wajen karatun Alƙur'ani. Allah ya masa wannan baiwar, baiwa ta karatun Alƙur'ani, Allah ya yarda da shi. Abu Huraira an samo hadisi daga gare shi, yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ahabba an yaqra alqur'ana kama unzil, duk wanda yake so ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi 100%, falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd, to yaje ya koyi karatu a gurin Abdullahi dan Mas'ud, ko yaje ya dauki karatu a gurin dan ummi abd, shine Abdullahi dan Mas'ud. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fidda shi cikin Musnad dinsa, Tirmidhi shi ma ya fita cikin Sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Falalar Abdullahi dan Mas'ud ta 8, annabi ya bayyana cewar kafarsa, dama shi mutum ne mai karamin ruwa, mutum ne siriri, idan ka ga sarangalinsa kamar na karamin yaro, gashi lokacin ya haura shekara 30, amma idan ka ga sangalali ake cewa ko na'am sangalali in ka ga singalali ko sangalali, sirangalali ko kaburi ko duka, na'am duk an gane, ko kaburi ko sangalali, To in ka gani kaman na yaro dan shekara 8 gashi ya haura shekara 30 ya doshi 40 amma in ka ga kabrin sa ko sangalalin sa kaman na yaro dan shekara 8 ko dan shekara 9 Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun fita wata rana shi da sahabban sa cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud shi dama zai wahala annabi ya fita bai fita tare da annabi ba saboda ya sadaukar da kansa wajen hidimawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike aswakin annabi shike kula da aswakin annabi to an fita ana tafiya annabi sai buƙace aswaki lokacin kuma babu aswaki dama shike kula da aswakin annabi takalmin annabi sandar annabi abun alolan annabi Abdullahi dan Mas'ud shike kula da su sautari da dama to sai annabi ya buƙace aswaki annabi baya daukar lokaci bai aswaki ba saboda yana so koyaushe bakin sa ya zama cikin tsafta me yasa yana gana da mala'ika jibrilu dan koyaushe mala'ika jibrilu zai iya zuwa masa to shi kuma baya so ko kadan ya cutar da halitta mala'iku kuma ba abin da yafi cutar da su kaman wari ba sa son wari mala'ika baya son wari shi yasa annabi ya hana idan mutum zai zo masallaci kar ya ci tafarnuwa saboda ana sallah da mala'iku kar ya ci albasa saboda me saboda ana sallah da mala'iku kar ya cutar da mala'ika da wannan wari na albasa ko tafarnuwa to ƴan uwa a wannan gabar tunda annabi ya hana a ci tafarnuwa ko albasa in za a zo masallaci saboda kar ka cutar da nau'in halittu biyu kar ka cutar da mala'ikun da ake sallar tare da su kar ka cutar da mutanen da ake sallar jam'in tare da su yanzu in ka ci ka zo ka aikata hanin annabi wannan za mu yi kiyasin wannan akan mutum ya bar bakin sa na wari zai tafi tare da wancan wani zai zo ya tsaya gabanka idan ya bude bakin sa sai kaga kamar masai ne iskar da ke fitowa mai daga hankali to kaga wannan ko shakka babu cutarwa ce wacce annabi ya hana ga wanda ya samu siffa irin wannan yazo masallaci ya hada sahu da mutane ka cutar da mala'iku da warin bakinka ka cutar da mutanen da suke tsaye a sahu da warin bakinka akalla mutum yayi kokari koda bai zama diman da'iman yana aswaki bai tsaftace bakinsa so biyu kamar yadda ma'aikatan lafiya suke bada shawari idan ya tashi da asuba ya tsaftace bakinsa in zai kwanta bacci ya tsaftace bakinsa idan mutum yana haka zai wahala bakinsa ya rike wari galibi zaka ga ma'aikata lafiya suna bada shawari wa mutum yana tsaftace bakinsa bayan tashinsa daga bacci ya tsaftace gabanin ya kwanta bacci to in kala zumci wannan to zai wahala bakinka ya rike wari kaga hakan zai sa ka kubuta daga cutar da bayin Allah sawa'un mala'iku ne wanda za su zo ayi sallah da su ko kuma mutane ne da za a yi sahu tare da su to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gudun kar ya cutar da halitta mala'ika jibrilu kenan sai zama koyaushe yana kan yin aswaki dan koyaushe mala'ika jibrilu zai iya zuwa masa da sako daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala to annabi ya buƙaci yayi aswaki Abdullahi dan Mas'ud babu kuma aswakin a gurin sa to tunda a daji suke akwai bishiyar da annabi ya saba yake aswaki daga gareta bishiyar Arak annabi ya fi sha'awar aswakinta saboda bishiya ce wacce take da in an tauna ta zaka ga aswakin yayi laushi ta yadda duk inda ake dirza zai fidda baki sannan ba zai cutar da baki ba saboda akwai aswakin da zaka tarar yana da gautsi in an tauna ba zai taunu sosai ba idan mutum yana aswaki zai iya sukarsa a bakinsa ko dadashinsa ko harshensa ko haƙorinsa ya masa rauni to amma ita bishiyar Arak bishiya ce mai laushi wacce in an tauna ta zaka ga ta yi taushin da in mutum ya zo aswaki zai yi cikin daɗin rai to annabi sautari da dama ya fi so ya yi aswaki da irin wannan ice na Arak to sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya Rasulullah ai ga mu a kusa da bishiyar da ka fi so kai aswaki da irinta bari in hau in ciro maka yana kokarin hawa wannan bishiyar sai iska ta kada mayafinsa mun san mayafi suke saba irin namu wando ba za su daura mayafi daya a kunkumi daya kuma su yafa shi a kafada to yana kokarin hawa bishiyar dan ya ciro wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aswakin sai iska ta kada maya kwarjallansa zaninsa kenan sai ya bude kafafunsa sai suka bayyana sai sangalalin sa ya bayyana kabrin sa sai ya bayyana sahabbai sai suka fashe da dariya saboda sun ga siririn kabri ba irin nasu ba kamar na karamin yaro wannan sai yasa suka yi ta dariya wasu har suka yi ta kyalkyalawa da dariya annabi bai san akan me ake dariya ba sai tambaye su yace mimma tabhakun akan me kuke dariya me ba ku dariya sai suka ce ya annabin Allah muna dariyan sirantan kabrin Abdullahi dan Mas'ud sai annabi yace makabrin sa kuke wa dariya suka ce kware ya rasulullahi ba mu dariya sosai gashi babba amma kabrin sa kaman na karamin yaro annabi yace wallahi nafsi biyadi to ina tabbatar muku na rantse da wanda raina ke hannunsa lahuma athqalu fil mizan min uhud waɗannan sangalali da kuke gani ko kabri da kuke gani sun fi nauyi a gurin Allah in an dora su kan mizani sun fi dutsen Uhud nauyi dutsen Uhud nan fa mutum dubu ma in sun hadu ba za su iya girgiza shi ba yanzu in ana batun fadin sa fadin dutsen Uhud zai yi daga farkon asibitin nan ta nan akalla in bai je karshen asibitin ba zai raba asibitin biyu in bai je karshen asibitin ba zai iya raba asibitin biyu wannan fadinsa tudunsa kuma ya fi tudun masallacin nan ya yi biyun masallacin nan to dutse mai girma irin haka a ce kabrin Abdullahi dan Mas'ud in aka dora a mizani ta wannan bangare aka dauko dutsen Uhud aka dora kabrin za su rinjayi dutsen Uhud dutsen Uhud zai yi sama kabrin kuma za su yi kasa saboda me saboda sun fi dutsen Uhud nauyi a gurin Allah subhanahu wataala to wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar shi cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake ingantacce Ibn Hibban ya fitar cikin sahihin sa shine malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa ranan tashin alkiyama ba iya ayyukan bayi kawai za a dora a mizani ba har bayi za a dauko bawa a dora shi kan mizani in mutumin kirki ne sai mizanin yayi kasa yayi nauyi in na banza ne sai mizanin yayi sama kamar an dora takarda suka ce saboda wannan hadisi annabi ya ce kabrin Abdullahi dan Mas'ud a mizani in aka dora nauyin sa yafi nauyin dutsen Uhud wannan na nuna kenan ranan tashin kiyama za a auna mutane akan sikeli idan mutumin kirki ne zai zama yana da nauyi in ko mutumin banza ne ko da kato ne zaka ganshi dan shafai kamar an dora takarda akan mizani to wannan na daga cikin falalar wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi mun samu falala guda nawa guda takwas ko to ina ga mu kara daya sai mu karkare na tara kenan ko falalarsa ta tara shine kashe Abu Jahal a yakin Badar Abu Jahal ai muna jin Abu Jahal ko to shi ya kashe Abu Jahal Abu Jahal ba yanzu muka yi bayani ba cewa shi ya kashe Sumayya kuma kisa na wulakanci yazo da kibiya ya rasa ina zai soke ta da kibiyar sai a gabanta wannan yasa ya zama ajalinta to Abdullahi dan Mas'ud shi ya kashe shi a yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da wannan labari da ya iske shi na kan cewar Abdullahi dan Mas'ud ya kashe Abu Jahal Abdullahi dan Mas'ud da aka zo fagen daga shi target din sa ya gaji gaji gan kafiran nan ya kashe su sai Allah ya hada shi da Abu Jahal sai yayi kan Abu Jahal ya kai masa sara riwaya ta ce sai takobin sa ya kare takobin shi Abdullahi dan Mas'ud din ya kare sai ya wabce takobin Abu Jahal din da takobin sa ya kashe shi shi Abdullahi dan Mas'ud da takobin Abu Jahal ya kashe shi to shine yazo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewar ai ya kashe Abu Jahal kuma ga hanyar da ya bi ya kashe Abu Jahal yace da gaske ku Abu Jahal din ka kashe ba wahami ka samu ba yace da gaske shi na kashe yace mu je ka nuna mun shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yakin Uhud na Badar suka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam har suka je suka tsaya kan Abu Jahal annabi yace kwarai da gaske kake Abu Jahal ka kashe sai annabi yace alhamdulillahi allazi akhzaka yace nagode wa Allah da ya tabar da kai ya kai Abu Jahal yace hadha fir'aunu hadhihi al-umma, Abu Jahal shine fir'aunan wannan al'umma, saboda ya gana wa annabi azaba, ya cutar da annabi cutarwa wanda ya wuce hankali. Annabi yace jarruhu ila al-qalib, ku jashi ku jefa shi cikin wancan rijiyar, wata rijiya ce a Badar wacce ake kiranta qalib. Annabi yace a jashi aje a jefa shi cikin ta, aka jashi aka je aka jefa shi cikin ta, sai annabi yace to yanzu tunda ka kashe shi da takobinsa, takobinsa na mallaka maka. Sai aka mallakawa Abdullahi dan Mas'ud takobin Abu Jahal, tunda shine ya kashe Abu Jahal, Allah ya yarda da shi. Abdullahi dan Mas'ud, Sayyidina Umar ya tura shi Kufa a matsayin malami mai karantarwa, kuma a matsayin accountant general na Kufa. Shi yake kula da asusun Kufa, kudi da zai shigo shi yake kula da shi. Ammar dan Yasir kuma ya sanya shi zama shine gwamnan Kufa, accountant general kuma na Kufa, Abdullahi dan Mas'ud, saboda amanar sa. Ai mun ce mutum ne mai amana ko? Tun kafin ya musulunta ma mutum ne mai amana. Annabi ya zo ya tambaye shi ya ba shi nono, ya ce a wannan nonon ni amana aka bani. To amma a gwagabar nan da muka wuce, akwai abin da ya kamata mu tsaya kansa kafin mu wuce. Dabbobin nan da yace amanar su aka bashi, ai da gaske ne amanar su aka bashi ko? Tunda kiyo aka bashi ya je yayi. To amma yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kawo masa dabbar da namiji bai fara binta ba, Annabi ya shafa hantsarta nono ya zo ya sha, ai dai dabbar dai ta wani ce ko? Kenan ya halatta in kai dawainiya wa dukiyar wani ka amfana da ita? Kun gane bayanin kuwa? Ita dai wannan dabbar ai ta wani ce, kuma wani nan ba wai ya bada izini bane a sha nonon. Abdullahi dan Mas'ud da suka ce ya kawo musu dabba mai nono, ba ce ai shi amana aka bashi ba, ba zai basu ba. To nan kuma da Annabi yayi kokarin samar da nonon, amma jikin dabbar wani, ai Abdullahi dan Mas'ud bai tanka ba. To wannan kenan yana nuna halaccin in kai dawainiya wa dukiyar wani, aka samu alfanu ga dukiyar, zaka iya amfana da ita. Na'am, fa liyakul bil ma'ruf. Na'am. Wani daga cikin malaman tarihi yayi kokarin fito da fiskar, yace a wancan zamani su Larabawa, musamman na Makka, abu ne sananne a gurin su cewar duk inda ka ga dabba kawai tatsi nonon ka sha, da yaddan mai shi ko ba yaddansa, da saninsa ko ba saninsa, sun yarje maka. An gane bayanin? Ɗabi'a ce da Larabawan Makka suke tafiya a kai, a duk inda ka ga dabba da nono to an halatta maka ka sha nono. To shi yasa ma Annabi da ya zo ya tambaye shi nono. To shi kuma yana bin abu kal da kal 100%, tunda ai mai dabban bai ce masa kunne da baki da kunne cewa duk wanda ya tambaye ka nono ka bashi ba, an dai san cewa ɗabi'a ce ta Laraba, ba su hanawa. To amma shi tunda mai dabbar bai gaya masa ba, ba zai ba wa kowa ba, da ya gaya masa ne. Wannan dai nuna maka cikar amanar Abdullahi dan Mas'ud. Yanzu ko da a ɗauka ma ya bayar, an san ɗabi'a ce da al'ada sananniya cikin Larabawan Makka, cewar duk wanda ke da buƙatar nono ya sha, ko da sanin mai dabbar ko ba da saninsa ba, ɗabi'a ce da al'ada sananniya. To amma shi saboda amanarsa, tunda mai dabbar bai gaya masa baki da kunne ba, ya ce a'a shi wannan amana aka bashi. To amma kuma dabbar da ya bari Annabi ya sha nonon ta, wannan ɗan mai dabbar ma bai san da nonon ba, ballantana har a ce ya ba da abin da mai dabbar bai sani ba. To amma shi su haili da ya zo ɗaya daga cikin malaman sira, sai ya ce wannan ba yana nuna Annabi ya sha abin da ba mulkinsa ba ne. Saboda me? Saboda Larabawan Makka dama al'ada ce wacce take watsa cikinsu, sananniya cikinsu, cewa dabba in ka same ta da nono, ko mai ita ya sani ko bai sani ba, an yarje maka ka sha nononta. To shi yasa Annabi ya yi ƙoƙarin shan nonon wannan dabba ɗin. To Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya yarda da shi, ya rasu a garin Madina shekara ta 32 bayan hijira. An birne shi a makabartan mutan Madina wacce ake kiranta da Al-Baqi'ul Gharqat, wanda kuma ya masa sallah khalifa na wancan lokaci, shine Sayyidina Uthman. Mun san Sayyidina Uthman tun bayan kashe Sayyidina Umar shekara ta 20 ko 21 bayan hijira, sayyidina Uthman ya zama shine khalifa bai gushe ba yana khalifa har shekara ta 35 a yayin da aka kashe shi to kaga shekara ta 32 ai Uthman yana raye to shi yayi wa Abdullahi dan Mas'ud sallah Allah yarda da su gaba daya to sai ya ci gaba da ce mana wa min as-sabiqin al-awwalina Abu Dharr al-Ghifari wa kana min a'rab al-badiyati فصيحا حلو الحديث ولما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم اتني to daga cikin wanda suka karbi musulunci a farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a boye akwai Abu Dharr al-Ghifari shi ma ya karbi musulunci da wuri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a boye yace wa kana min a'rabil badiya shi Abu Dharr al-Ghifari ya kasance cikin larabawan kauye a kauye yake rayuwa fasihan mutun ne mai fasaha Allah ya bashi fasaha Allah ya bashi basira sulwal hadisi mai zakin harshe yana da zaki wajen magana Allah ya bashi baiwa wajen fito da magana wacce za ta kama kwakwalwa mutum ne mai kyakkyawan zance in zai maka magana koyaushe zai zauna gaban kai ma magana sai ya gamsar da kai yana da dadin baki amma ba dadin baki na kushewa ba na gamsar da mai sauraron sa yace walamma balagahu mab'athu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da labari ya iso shi kan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an aiko manzon Allah yazo yana kira zuwa ga musulunci addinin da su basu san shi ba iyaye da kakanni qala li akhihi sai yace wa dan uwansa waye dan uwan Abu Dharr al-Ghifari shine Unais al-Ghifari yace wa dan uwansa irkab hau dabba ila hadha alwadi ka tafi makka ka shiga garin makka ka hau dabba raquma ka shiga garin makka fa'alam li ilma hadha arrajul ka je ka samu mun labarin wannan mutumi da ake cewa yana cewa shi annabi ne fa'alam li ilma hadha arrajul alladhi yaz'umu annahu nabi ka je ka samu mun labarin wannan mutumi da yake riya cewa shi annabi ne ya'tihi al-khabaru min as-sama' cewa labari na zuwa masa daga sama ma'ana wahayi na zuwa masa daga sama je ka samu mun labarin sa ka dawo wasma min qawlihi ka je ka saurari maganar sa sosai thumma atini sai ka zo mun da labari yanzu ya aika aje a saurari annabi dangane da abin da annabi yake fadi a dawo masa da bayani zai tantance tunda mutun ne mai fasaha mutun ne mai basira zai iya fahimta cewar eh da gaskiya annabin ne ko kuma ba annabi bane to sai tura dan uwansa ya je ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari annabi ya ji me annabi yake fadi ya ga yaya dabi'un annabi ya mu'amala annabi ya zo masa da labari fantalaka al-akh wannan dan uwa na Abu Dharr al-Ghifari sai kama hanyar sa ya tafi ya shiga garin Makka zai je aiwatar da umurnin dan uwansa Abu Dharr al-Ghifari hatta qadima makkata har yazo garin makka wa sami'a min qawlir rasuli sallallahu alaihi wasallam yazo kuma ya zauna ya saurari maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da manzon Allah yake fadi duka yaji sai sake hawa dabbarsa thumma raja'a ila Abi Dharr sai koma ga Abu Dharr fa qala lokacin da ya koma ga Abu Dharr sai Abu Dharr yace masa yace wa Abu Dharr ma'ana da yaje ya zauna ya saurari annabi ya komo ga Abu Dharr yanzu zai zo ya isar da sako dama Abu Dharr ya ce je ya zauna ya saurari annabi ya karanci annabi ya ga dabi'un annabi da halayya annabi to da yaje ya saurari annabi ya dawo sai yake cewa Abu Dharr ra'aituhu ya amuru bi makarimil akhlaqi wa yaqulu kalaman ma huwa bishir yace da naje yana umurni da halaye na karamci yana umurni da halaye na banƙaye yana umurni da kyawawan ɗabi'u sannan kuma yana faɗin wani magana wanda yana kunshe da basira, yana kunshe da fasaha, amma ba waka bane. Me yasa ya faɗi wannan? Saboda ƙarewar fasahar Balarabe ta ƙare a waka. Idan Balarabe yana so ya fito maka da ƙarshen fasahar sa, to ya kawo maka waka. To amma shi ya ji Annabi yana faɗin wasu zantuttuka, waɗanda wannan zantuttukan